sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an tashi lafiya Binta Suleiman Yarace tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki nake farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 11 ga watan Afrilu kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su Hafiz ba mu kanin labarai
Sojojin Rasha sun yi lugudan wuta a wata makaranta da gine-ginen gidajen jama'a gabashin Ukraine jiya Lahadi kamar yadda jami'an Lansek na yankin suka bada rahoto Kasar Pakistan na shirin kada ƙuri'ar zaben shugaban yan adawa Shehbaz Sharif a matsayin Prime Minister kasar na gaba a yau Litinin kwana guda bayan da Imran Khan mai ci ya sha kai a ƙuri'ar nuna rashin amincewa. Shugaba Joe Biden zai gana ta kafar bidiyo da Prime Minister India Narendra Modi a yau Litinin kamar yadda fadar White House ta bayyana a daidai lokacin da Amurka ta bayyana cewa ba ta son ganin India ta ci gaba da shigo da makamashin Rasha.
Toma dalla kanin labaran kenan wata kungiyar majalisar dinkin duniya da ake kira UNOCGC ta bada gudunmuwar wasu kayayyaki da suka hada da fitillu masu amfani da hasken rana da magunguna da kwamfutoci ga gidan gyara hali da ke da ɗaruruwan ƴaƴan ƴan Boko Haram a Maiduguri
suna da wuta za su dan samu fanka za su samu ruwa kuma an yi musu gyare-gyaren wajen da za su koyi sana'a wanda ake kiran shi vocational training workshop kuma bayan nan an gyara musu wajen wasanni da wanda suke kwana
a Najeriya duk yanayin da kasar take ciki na mawuyacin hali da matsi na tattalin arziki hakan bai hana al'adar ɗan kasuwa boye kayayyakin masarufi ba saboda biyan bukatun kansu kuna kuma dauke da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfila Hashim Gumel ya shirya kuma zai gabatar za kuma ku ji karatun Alkur'ani amma kafin nan bari mu sha labaran duniya
jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe sojojin Rasha sun yi lugudan wuta a wata makaranta da gine-ginen gidajen jama'a gabashin Ukraine jiya Lahadi kamar yadda jami'an Lansek na yankin suka bada rahoto yayin da jami'an suka bugaci mazauna yankin su tsere daga yankin kafin lokaci ya kure musu Colonel Hans Sarihi Haided ya ce wasu gine-gine uku sun kone a Sabranadex sannan an kwashe wasu tsofaffi biyu mazauna wurin amma ba a samu asarar rai ba jami'an Ukraine da na jirgin kasa sun sanar da sabbin hanyoyin kwashe mutane amma sun bayyana fargabar cewa harin makami mai linzami da Rasha ta kai a ranar Juma'ar da ta wuce a tashar jirgin kasa da ke Karamat da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 52 na ya tsoratar da wasu 'yan kasar ta Ukraine daga yunkurin tserewa daga yankin ta hanyar jirgin kasa. Harin da Rasha ke ci gaba da kaiwa a gabashin Ukraine ya sha bamban da abin da ya faru a Kyiv babban birnin kasa a arewacin kasar. Bayanai daga wasu ƙauyukan ƙaramar hukumar Kanama jihar Plateau Najeriya na nuni da cewa mahara sun kashe mutane da dama a ƙauyukan da ke yankin. Wakilin sashen Hausa Zainab Babaji na ɗauke da ƙarin bayani.
Wasu da na zanta da su ta wayan tarho sun bayyana min cewa 'yan bindigar sun shiga ƙauyukan ne da tsakar ranar jiya Lahadi inda suka aukawa ƙauyen Kukawa, Gyambahu, Dungur, Kenam da sauransu. Suka kashe mutane da ya zuwa lokacin da na hada wannan rahoto hukumomi ba su ba da bayani kan adadin su ba. Basaraki a ƙauyen Shuwaka ya mun ƙarin haske kan aukuwar lamarin.
Suna na Hudu Ibrahim sarkin Shuwaka. Yan kinnatin din nan faso ne suka shigo gari yau. Sun shigo Kukawa. Awa suka shigo Kukawa, suka wuce Kukawa, Gyambahu, Dunguru, Ankakyaram. Suka dawo kuma suka yi amma suka zo Shuwaka. To muna da labarin dai sun kashe mutane fa da dama. Amma a Shuwaka nan da gidan na gagawa ya kai 7. Sun kukkune shaguna da wasu gidaje. Jama'a suka ce dai a Kukawa dai ba san iyaka shin abin da aka ce ba don ba a shiga saboda muna kira waye ne muna
shi ma wani da ya buƙaci sakai sunansa yace jama'a da dama sun kaurace wa mahallansu suna boye a cikin daji shugaban karamar hukumar Kanam da Yabu Yusuf Garga ya shaida min cewa suna buƙatar ƙarin jami'an tsaro ne don tinkarar 'yan bindigar da suka yi kofar rago a ƙauyukan
sauran ƙauyukan da suka shiga kuma sun kewaye garin su ran bindigar da ba ma wanda yake shiga ban tana ga me yake faruwa
matsalar rashin tsaro dai na ƙara ta'azzara a yankin kudancin jihar Plateau inda kullum 'yan diddiga ke yin garkuwa da mutane suna karɓan kuɗi suna kuma kashe-kashe.
wannan ba da jima ba Hafiz zai kama na karshen labaran duniya amma kafin nan kamar yadda kuka ji a farkon shirin wata kungiyar majalisar dinkin duniya da ake kira UNOCDC ta ba da gudummawar wasu kayayyaki da suka hada da fitillu masu amfani da hasken rana da magunguna da kwamfutoci da gidan gyara hali da ke da daruruwan ƴaƴan ƴan Boko Haram a Maiduguri ga wakilin murya Amurka Haruna Daudabiyu da rahoton
Wata kungiyar majalisar dinkin duniya da ake kira UNODC ta samar da wasu ababa da suka hada da wuta mai hasken rana da magunguna da kwamfutoci da kuma ɗakin kwana da gidan alhalinga da ake kira Maximum Security Prison Service da ke nan cikin garin Maiduguri inda ake da ɗaruruwan ƴaƴan kungiyar Boko Haram. Gwamnan jihar Borno Professor Babagan Umar Zulum shi ya karɓi waɗannan kayayyaki da kuma duba irin gyare-gyaren da aka yi a wannan gida na gyara halinkan. An da yi jawabi ma ɗaruruwan da ke gidan yarin da kuma masa alƙawarin cewa za a ci gaba taimaka musu. Game da abin da ya shafi rayuwarsu dangane cewa an muka sa harkokin rayuwar nasu wannan rubrika ka Shehu Lawan shine commissioner ma'aikatar shari'a na jihar Borno kuma attorney general na jihar wanda ya rubuci gwamnatin jihar Borno professor Babagana Umar Zulum ga abin da ke cewa dangane da abin da ya gane wa idonsa a gidan yarin
na farko an yi gyare-gyare a ciki abin da ma yafi kayatar da ni babu kamar wutan lantarki na solar wato na rana da aka samun ma mutane wanda bashi da galihu ya riga ya rasa duk wani hanya da zai iya fitowa yau wuta da Najeriya kowa ya san inda yake amma za a iya debe kwana uku koda babu rana suna da wuta ba samu rashin wuta ba to a zafin nan ko suna da wuta za su dan samu fanka za su samu ruwa za su samu wuta kuma an yi musu gyare-gyaren wajen da za su koyi sana'a wanda ake kiran shi vocational training workshop kuma bayan nan an gyara musu wajen wasanni da wanda suke kwana duk mun shiga mun duba bayan kuma wannan garu da ya zagaya gidan yarin da kuma wutan solar da aka sa to a fisabilillah da su asibiti da yake ciki duka an yi gyare-gyare to abin da muka gani ya kayatar da mu kuma mun gamsu da abin da muka gani mu a gwamnatance za mu ci gaba da taimakawa da abubuwan da ya kamata mu yi domin mu kara wa abin da aka yi karfi saboda a cimma buri a samu natsuwan mutane a ciki kuma samu kyakkyawan tsaro
shiko banko turula na kasa Alhaji Nasiru na baba wannan Mrs. Mary Emmanuel Tawakilta ta bayyana cewa
to rehabilitate and reintegrate inmates remanded for an alleged association with Boko Haram terrorist group
tace akwai kyakkyawan shiri da gwamnati tarayya da take yi don inganta rayuwar waɗannan ɗaruru da gyara dabi'ar su da ke tsabanta kehon su wanda aka rike su bisa zargin alaƙa da ƴan kungiyar Boko Haram da ƴan ta'adda
NCOS continuous effort in implementing the federal government of Nigeria's strategy in preventing and countering violent extremists.
Tace NCOS na kokari wajen taimakawa gwamnatin tarayya dangane da ayyukan da su ma wajen kaula yaki da ta'addanci. Shiko Mr. Oliver Stock daga bangaren kungiyar majalisar dinkin duniya mai kula da magunguna da laifuffuka cewa yayi.
I was quite shocked what I saw because we were looking at dilapidated infrastructure. We looked at hundreds, thousands of children actually roaming the streets. I can clearly say that coming back in these last 2 days has been truly gratifying and encouraging. Children are in school.
Yesa kwanaki mai nazo garin Maiduguri. Na matakar damuwa da abin da naga. Na ga tun gidan gine da dama. Na ga daruruwa da dubban yara da suke tsagaran ramba akan titi. Yace yanzu zan iya buga kirje cewa dawowa na wannan gari kibiro suka gabata. Na ga abin al'ajabi kwarai da gaske. Dan irin abubuwan da na gani baya sun ci gaba kwarai. Yara suna makaranta za ga su kuma akan tituna kamar da muke gani a baya sai dai in ma za ka gansu a cikin kayan makarantar ko suna tafiya ko kuma suna dawowa makaranta muna ga gine-gine da dama a gyare dukkanin su an yi masa fenti an ci gaba da samun labola ga waɗannan ɗaruru an kuma gudanar da wasan kwallo tsakanin waɗannan ɗaruru za ka ba su dama su motsa jiki Haruna Daudabiyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
Ma da la an gaishe ka Haruna Daudabiyu har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da karshen labaran duniya
Kasar Pakistan na shirin kada ƙuri'ar zaben shugaban yan adawa Shehbaz Sharif a matsayin prime minister kasar na gaba a yau Litinin kwana guda bayan da Imran Khan mai ci ya sha kai a ƙuri'ar nuna rashin amincewa lamarin da ya kawo ƙarshen gwamnatin hadaka da ta kwashe kusan shekaru hudu tana mulki. Majalisar dokokin kasar mai wakilai 342 ko majalisar wakilai sun kada kuri'a kan ƙudurin nuna rashin amincewa da kan jiya Lahadi, inda 'yan majalisar dokokin 174 daga hadakar 'yan adawa suka goyi bayansa, sama da kashi biyu da ake bukata na tilastawa tsohon shahararren dan wasan kurkat daga makaminsa. Sharif ne ya jagoranci yunkurin 'yan adawa na hambarar da kan, sannan daga bisani ya mika sunansa ga majalisar dokokin domin shiga zaben Prime Minister, wanda ake kyautar da san ɗan siyasar mai shekaru 70 ake sa ran zai lashe zaben. Shugaba Joe Biden zai gana ta kafar bidiyo da Prime Minister India Narendra Modi a yau Litinin, kamar yadda fadar White House ta bayyana, a daidai lokacin da Amurka ta bayyana cewa ba ta san ganin India ta ci gaba da shigo da makamashin Rasha. Sakatariyar yada labarai Jen Psaki ta faɗa a cikin wata sanarwa jiya Lahadi cewa Shugaba Biden zai ci gaba da tuntuɓa ta kut-da-kut kan sakamakon mummunan yaƙi a kan Ukraine da kuma rage tasirin da take da shi kan samar da abinci a duniya da kasuwannin kayayyaki. Dalip Singh, mataimakin mai ba Amurka shawara kan harkokin tsaro na ƙasa da ƙasa kan harkokin tattalin arziki, wanda ya ziyarci India kwanan nan, ya ce Amurka ba za ta sata wani jan layi ba ga India kan makamashin da take shigo da su daga Rasha ba, amma ba ta son ganin tana siya cikin hanzari. 'Yan ƙasar Sri Lanka masu zanga-zanga sun mamaye kofar shiga ofishin shugaban ƙasar a rana ta biyu, suna neman Gotabaya Rajapaksa ya yi murabus saboda basussuka da ƙasar ke fama da shi da matsalar tattalin arziki mafi muni a tarihi. Jalhadi ɗaruruwan masu zanga-zanga sun sha ruwan sama kamar da bakin ƙwarya, inda suke ɗauke da laima da kuma rigunan kare ruwa, sannan suna rera taken nuna adawa da gwamnati. Wasu dai sun yi kira da a wargaza majalisar dokokin ƙasar don samar da hanyar jagoranci ga matasa. Ana sa ran tattaunawa tare da asusun ba da lamuni na duniya IMF a ƙarshen wannan watan, kuma gwamnati ta koma zuwa ga China da India don neman rancen gaggawa don siyan abinci da mai. Shanghai ta sallami sama da mutane 11,000 da suka warke daga cutar COVID-19, kuma hukumomin lafiya sun jaddada cewa dole ne a bar su su koma gida duk da dokar kulle da ta takaita zirga-zirga mai tsanani a birnin mafi girma a China. Daraktan hukumar lafiya ta Shanghai ya ce bai kamata iyalai su nuna damuwa a kansu ba ko nuna musu wariya. Shanghai tana ƙarƙashin dokar kulle ta ranar 28 ga watan Maris, kuma hukumomi sun ce za a cire tsauraran matakan a yankunan da ba a samu sabbin masu kamuwa ba a cikin kwanaki 14 da suka wuce bayan wani zagaye na gwaji da yawa.
Zaben Lede karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya, duk da yanayin da kasar ke ciki na mawuyacin hali da matsi na tattalin arziki, hakan bai hana al'adar 'yan kasuwa na ɓoye kayayyakin masarufi ba saboda biyan bukatun kansu. 'Yan kasuwan na ɓoye kayayyakin masarufi ne don ƙara yawan riba da suke samu, musamman a lokutan da aka fi bukata, kamar lokutan azumi, sallah, ko kuma bukukunan Kirsimeti da dai sauransu. Ga wakiliyar muryar Amurka Shamsiya Hamza Ibrahim da ƙarin bayani.
A lokuta da dama akan danganta tsada ko hauhawar farashin kayayyakin masarufi da karuwan yawan jama'a da kuma bukatun kayayyakin da ake da shi wanda samar da kayayyakin ba zai wadatar ba. Dalilin hakan yasa wasu 'yan kasuwa ke amfani da damar wajen ɓoye kayayyakinsu sai kuma su ƙara kuɗi da zaran yanayin yawan bukatarsu ta kai, lamarin da Alhaji Sale Khalid Mahmud ya kwatanta da son kai daga bangaren 'yan kasuwan.
Matsalan yanzu dai abin da ke faruwa, son kai ne ya yi mana yawa, mu 'yan Adam, especially mu 'yan Arewa ma da shot kowa ta wani hanya zai biya samu dukiya. Sai sa kike ga kwanan baya da aka ta zo ana fasa shaguna da ake magana mai lokacin NSAS kan samu abinci har sun yi expire, kuma an tara ne don a raba ma jama'a, ba a raba ba din. 'Yan siyasa sai aka gana sai wani da wani za a ba. To irin shi haka duk bai dace ba, bai kamata ba. Ko addini ma ba tare da wannan ba. In dai mutum ya san yana addinin shi yanda ya kamata, duk wani dukiyar da zaka samu a lokacin da talakawa na wahala, to kai lokacin ne lokacin samun ka.
A yanayin da ake ciki dai, mafi yawan 'yan kasuwa a Najeriya, musamman a yankin arewa kan zabi lokacin azumin watan Ramadan wajen fitar da kayayyakin su kuma tsawala kudin siye to sai dai a cewar wani dan kasuwa kana shugaban kungiyar kasuwanci tsakanin Najeriya da kasar Masar Muhammad Yusuf Lire rashin bin doka yasa ake won samun ire-iren hakan
wannan magana da kika faɗa gaskiya ne kuma ba wai sai lokaci aka yi irin wannan ba yanayi ne yake kawowa abubuwan nan suna dangana da juna ne in ka bita barawo a bita mabisawo mutane da yawa suna cewa dole mu ƙara kuɗi dan kasuwa saboda me saboda kuɗin mai ya ƙaru kuɗin gashi ya ƙaru kuɗin moto ya ƙaru zuwa ka je ka kaso kaya ma saboda rashin tsaro mutum ba zai iya zuwa ya kaso kaya ba yanzu halin da muke ciki ke da kanki duka duk duniya an san abin da ya faru na jirgin ƙasa wasu ƴan kasuwa ne a ciki wasu kuma ma'aikata ne ma na gwamnati a ciki duk wannan ya kawo mana tsaiko to gaskiya wannan fannin kenan da nake dangana shi ga gwamnati dole gwamnati su tashi tsaye da maganin abin nan duk ana da halin da za a yi kawai a tsaida doka kawai kuma doka in ya fado kan kowaye ai mushi
ana shi bangaren masanin tattalin arzikin ƙasa Dr. Isa Abdullahi yayi ƙari da cewa
yana cikin tsare-tsare irin da dabi'u irin namu na get rich quick syndrome wato a tara kuɗi mai yawa a lokaci kaɗan to wannan abu ko a ina aka same shi ko a kasashe masu tasowa ko a manyan kasashe to ba karamin nakasu yake kawowa tattalin arziki ba domin ana tatsi wanda baya da ƙarfi kullun a takura mishi ya zama to ba zai iya sayan kayan masarufi da yau da kullun ba kuma muna kira ga hukumomi don su ke da ƙarfin su tankwara su ce ayi ko su ce a bari domin ba dalilin da mutum zai sayi tsali mudun shinkafa a naira 300 ko 400 yanzu yana sayawa mutane 1000 ko ya saya ma 250 yanzu ya sayar naira 700 in kasuwanci ne mutum in ya ci abin da ake kira minimum margin dan misali a naira 100 in ya ci naira 10 ko 20 ai ya samu to amma ba wai ya ce a naira 100 yana so ya ci ribar naira 100 ba wannan ba zai kawo ci gaba wa tattalin arziki ba kuma zai sa ne yawan wanda suke iya sayan abin ya ragu bila da haka za a dinga samun nakasu kullum baya a maimakon kuma ci gaba
wannan dabi'a ta rashin daidaito a farashin kayayyaki daga ƴan kasuwa ta zama abin fargaba ga marasa karfi a duk lokacin da aka ce za a shiga yanayi na bukukuwa ko lokacin azumin watan Ramadan a Najeriya sai dai a koda yaushe ana fatan gwamnati za ta yi duba cikin lamarin don samun sauki ga ƴan kasar Shamsiya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya
A gaida Shamsiya Hamza Ibrahim da wannan rahoton. Masu sauraro kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryaamerica.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu sai ku da gyara zama don ku saurari shirin ciki da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanku da shirin ciki da gaskiya. Da ya saba ka muku lamarin bin kadin waɗanda aka danne wa haƙi, kama daga gadan marayu da ma'aikata da aka sallama daga aiki ko hana su haƙƙinsu ba bisa ka'ida ba, da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa da dai sauransu. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumi. A yau shirin ciki da gaskiya zai shiga karamar hukumar tsakiyar Abuja AMAC inda kamfanin zuba hannun jari na karamar hukuma karkashin jagorancin shugaban karamar hukuma Abdullahi Kandido ya amince aka baiwa dan kwangila Muhammad Umar na kamfanin Fahazata aikin gina jeri uku na shagunan kasuwa da kowanne yake dauke da shaguna 40 kuma duk jeri zai lashe sama da naira miliyan 44 da jimlar kuɗin kusan naira miliyan 135 an ba da kwangilar tare da buga hatimin amincewa tun watan janairun 2018 amma har yau ba a bada damar gudanar da aikin ba haka nan Muhammad Umar ya kashe wasu kuɗaɗe da aka amince na tsare-tsaren gudanar da kwangilar ne sama da naira miliyan 10 waɗanda aka yi amfani da su don ayyukan jam'iyyar APC bari dai mu fara jin tabakinsa
sunana Muhammad Bello Umar kuma ni ne chairman na Fahazata Nigeria Limited
yi mana bayani akwai takardu da na gani a wajenka waɗanda suka shafi wani korafi da ya shafi ba da wata kwangila a karamar hukumar Abuja da aka fi sani da AMAC wato karamar hukumar cikin gari me ya faru ne
wato abin bakin ciki abin takaici shine ita AMAC ta karkashin wani subsidiary nasu ana kiranta Amak Investment Company suka ba mu ginin wasu kasuwa a Kuje wani sabon wuri da suka bude a Kuje to bayan da suka ba mu wannan offer cewa sun ba mu blocks guda uku na gina shaguna to kafin wannan lokaci sun nuna mana suna da bukata akwai wani program da za su yi na jami'ance a siyasance so suna bukatun wasu kuɗi wurin mu to mun ba su kuɗi a madadin wannan company kuma daga ƙarshe suka ce mana to ga kwangila za su ba mu amma wannan kuɗin da muka bar shi ne na processing fee na wannan kwangila din to mun yadda kuma sun ba mu offer da suka ba mu offer sai muka nemi da kai mu site to kai wa site din ne kuma ta zama rikici kullun a ce za a kai mu site kuma yanzu shekaru hudu kenan sama ma da hudu ba kai mu site ba ga takardu a hannun mu ba an ba mu site kuma aka saki neman wasu kudade wurin mu cewa za a yi documentation mun ba da wannan kudi muna ta jira a kai mu site ba kai mu site ba kyar ma aka yi da muka sign contract agreement mun sign contract agreement da wannan company namu na Fahaza ta Nigeria Limited kuma sun sa hannu mun sa hannu duk da wannan mun ci akai mu inda zamu fara aiki ba magana shekaru suna ta tafiya daga ƙarshe da muka ga cewa tafiyan tana tafiya kuma babu wani ci gaba a ciki domin muna yi da shi Isyaku Baba ne shi party chairman na APC na Abuja Municipal to sai muka nemi da shi kade muke magana da shi kuma shi ba yana aiki ne a gonatance a Abuja Municipal Area Council ba a shi yana bangaren party ne menene gaskiya shin wannan ba yaudara ne tsakanin mu da shi ba shin wannan ba fuwanna ne yake so ya mana ba to dai wannan sai shi da mana meeting
da yan Muhammad Bello Umar shi Baba Ishaq da kike magana shugaban jam'iyyar APC na Abuja yayi shigo wannan magana tunda ka ce wani company ne na ita karamar hukuma
a matsayin shi ne shugaban jam'iyya na Abuja Municipal Area Council shi ya neme mu da cewa akwai ayyukan da za su bada kuma akwai wanda aka ba jam'iyya aka ba party to ne wajen bangaren party ne yake so mu mu yi mishi inda ya shigo kenan shi ya neme mu kuma ta wurin shi ne wannan takardu muka karba ta wurin shi ne suka karbo abubuwan da za su yi lancin na a jami'ance a karman hukuma ta municipal inda ya shigo magana kenan
to daga nan me faru
to lokacin da kamar da ne bayani a baya cewa da mun nemi akai mu site mu ga wurin ba akai mu ba daga nan muka shiga zargi ta shigo ciki muka sa shi gaba muka sa shi gaba muka sa shi gaba daga nan sai ce to abinda za a yi shine sai mu ga chairman na karaman hukuma shi wato Abdullahi Adamu wato candidate so ya shirye meeting na farko muka je muka zauna
da tashin shi wannan ma wani irin aiki ne aka yi niyyar ba ku da ba kai ko wajen aikin ba
aiki ne na gina shaguna guda 40 kashi uku so aka ba mu wannan aka ce za mu gina shi a Kuje ba su kai mu wurin ba amma sai muka yi bincike domin shi dai daga cikin director totin company wato shi Kabiru na sashi ya je bincika ya je ga lalle akwai inda ake aiki a Kuje sai muka je da shi ne da shi muka je wurin muka duba muka ga ana ayyuka aka ce na Abuja Municipal ne council take da wannan wuri to amma mu kuma gashi an ba mu takarda ina ne zamu aiki ba wuri ba mu san inda zamu aiki ba ba mu san ina zamu fara ba mun yi gashi an ba mu offer na farko gashi an ba mu contract agreement na biyu amma ina ne za a aiki ba mu san wurin ba ya kamata a ce to shine sai muka koma wajen shi shi Isyaku Baba a matsayin shi na party chairman na Abuja Municipal Council muka ce mishi to wannan takardun da kuka ce an ba ku na party mu ko akai mu wurin ko kuma ba mu yadda ba abubuwan da kuka karbo kuka ce za ku yi aikin jami'a ne da kuma processing fee muna so a dawo mana da shi to daga nan ne magana ta dauko magana sai kai mu jam shi Abdullahi Adamu wato candidate shi shugaban karamin hukuma na Abuja Municipal
shugaban karamin hukuma Abdullahi Kandido ta hannun shugaban jam'iyyar APC na Abuja yayi kokarin sauya kungilar da ba da wata dan awarwar wannan takaddama amma abin bai yiwu ba ga dai yadda shirin ciki da gaskiya yi da shugaban jam'iyyar na APC na Abuja
da farko dai a lokacin da aka fitar da aikin nan akwai wani subsidiary na Abuja Municipal Area Council da ake kira Amak Investment and Property Development Company. So shi Bello being somebody close to me, as I look at Akapa and Jandia, the kuma leaders na Jandia. Wanda kasa naturally kuma irin wannan aka bayar wasu suka leasing ma wanda yake da halin yi ne su suya kallane su da nasu a patented su huci na san kasa ne ba Allah su.
Eh ana yin haka.
Yawwa. So based on that aka yi haka har aka ba shi award letter. Aikin ba wai sai ne an ba da award letter an ba da bill of quantity komai an ba shi.
Eh shi ma ya ce in ga an kai su har wajen fili.
Har site, har site ya je ya ga akuje ya ga site everything. Wanda ina gaya maka about 40% of aikin an yi shi. Ana ba individual dai haka suna zuwa suna ginawa ana biyan su. So in the course of compensation, there are some problem between she developer, Amak IPPC, the common owner of the land. So I can stop in IT. Una gaya maka ili ili wala gizelo nke at least among 50 to 70 hour when the su developers may pick up. It is not peculiar to him alone.
Wato abin ya maruza da mutane da dama.
Da mutane da dama mallasu, da mutane da dama ya musa. Wanda a yanzu haka if you have anybody you can trust, action akwai site an tara ayyuka duka. Kuma abin da ake kira zalunci mallasu shine yanzu ka ban kudin mota ban baka mota. Amma idan na kawo maka mota along the line ta samu matsala, magana ta koma na baka mota ta baka matsala, amma ba wai na cinye kudin mota ba ko ko saboda Allah. Wallahi ina ga mama Nasir akon da 100% sun yi completing aikin, amma abin ya zo da rikici aka sile wurin. Quite frankly kan shekara uku kuma ba a samu an yi resolving wannan particular matsala din da ba a yi ba. Sai dai neman another way da za a yi a yi resolving don a ci gaba da maintaining mutunci da zumunci.
Idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu ɗaura a inda muka tsaya, har ma mu shiga hukumar yaƙi da cin hanci ta jami'an gwamnati ICPC. Danjin irin rawar da wannan hukuma za ta taka irin wannan takaddama.
Ya kamata mutane su fahimci cewa mu hukumar ICPC hukuma ce da take yaƙi da rashawa da cin hanci musamman ma a jami'an gwamnati. Don haka idan wani mutum yana da korafi game da wani jami'an gwamnati yana da ƴanci ya kawo ƙara. Kuma ba wai kawai ma jami'an gwamnati ba. Ko da ma'aikatu masu zaman kansu ne wato 'yan kasuwa aka samu wannan cuta ko da haɗin bakin jami'an gwamnati ko hukumomi na gwamnati, kaga duk wannan ma kafa ce wadda ɗan Najeriya zai yi amfani domin ya yi amfani da 'yancinsa ya yi wannan korafi.
Sai akan ce da wannan shiri mako mai zuwa idan Allah ya kai mu don sauraron ci gaba. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri musamman ma Nasir Adamele Kaya. Ni Sarfi Hashim Gumal ke cewa sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Mu kasance lafiya.
Adalla an kai shi ka Sarfi Hashim Gumal. Masu sauraro yanzu kuma bari mu saurari karatu daga Alkur'ani mai tsarki albarkacin watan Ramadana.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب لها المؤمنون الذين هم في صلاتهم ينكشون والذين هم على النقو يمردون والذين هم للزكاة فائض والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن يتقي وراء ذلك فأولئك قوم العادون والذين هم لا مانع فيهم وأيديهم راء والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك قوم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنه يوم القيامة تبعثون صدق الله العظيم.
Masha Allah. To masu sauraro lokaci ya kure mana don haka anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kadan da hantsi ku shigo muku da wasu sabbin shirye-shirye da karfe 8 na safiyar yau yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya tsaya gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yau sai ce ta ku Binta Suleiman Yaro da na shirya ni kuma gabatar nake muku fatan afkari ku huta lafiya ma assalam.